To ana tambayan game da wasu sunaye, to da Umayya ko?
Da
Lahira
da
Layyatu. Ta, Umayya dai na san wannan suna ne nawa na kakan Abu Sufyan. Abu Sufyan baban Muawiya, baban Muawiya shi ne yi mulki bayan rasuwan Sayyidina Ali, ya zama mai jagoran al'umma musulmi baki daya tsawon shekara 20. An kashe Sayyidina Ali ijana da shekara 40, ya karba ragamin mulki tunda yake mabiyan Sayyidina Ali sun yi wa Al-Hassan dan Ali mubaya. Sai bayan wata uku, a wasu littattafai suka ce bayan wata shida, shi Al-Hassan da jama'a mabiyansa suka tashi zuwa kasar Sha, wurin da Muawiya ke mulki. Suka mika masa mulki, ya ce ya yadda da sojojinsa baki daya don a samu zaman lafiya cikin musulmi, domin al'umma musulmi sun rabu kashi biyu a lokacin. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan Al-Hassan. Wata rana Annabi ya hau minbari da shi, ya nuna shi ga al'umma musulmai, ya ce inna ibni adha sayyidun wa sayaj'alallahu inna ibni adha sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين wannan jikana wannan dana shugaba ne kuma Allah zai sanye shi ya zama sanadiyan zaman lafiya cikin al'umman musulmai kashi biyu wadanda suka rabu shine jama'a na Muawiya da na Ali jama'a sun rabu akwai fitina a wannan lokaci bayan ya zama shugaba mabiyan Ali suka yi masa mubayya da wata uku a wata riwaya wata shida ya tashi daga kasan Kufa zuwa ina kasan Sham wurin da Muawiya yake Muawiya ya ci gaba da akan kira wannan shekara da Amul Jama'a shekaran da kan al'umma musulmi baki daya ya kasance akan shugaba guda to Muawiya babansa Abu Sufyan. Abu Sufyan shi da ne gawa ga Harb. Abu Sufyan ibn Harb, to harban nan waye aife shi? Umayya. Dalilin zo da kissa kenan. Umayya, na san da wannan. Amma na biyu na karshe da aka yi tambaya kai, to ban san su ba. Amma da yi kokari a kiyaye sunayen da za a sa wa yara. Kuma Annabi ya ishara cewa ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman, mafi soyuwa mutane, mafi soyuwa sunaye a wurin Allah shine a sa wa yaro Abdullahi ko Abdurrahman. Allah ya fi so waɗannan sunaye biyu sama da kowace suna. In mace ce, Amatullah ko Amaturrahman. Amatu baiwa, baiwan Allah, baiwan Rahman. Abdullahi bawan Allah, bawan Ar-Rahman. Bayan anka akwai Muhammad, Ahmad, Mahmud. Akwai sunan annabawan Allah guda 25 wadanda Allah ta'ala ya ambata su cikin Qur'an. Akwai sunayen sahabai da dama, musamman mata ku kiyaye kara shawan sunna ta burge ku, ku zo da kowace sunna ga yaran ku san ma'ana yana da muhimmanci, domin akwai wasu sunaye wadanda ba su da manoni masu kyau. Saboda haka mu sanya sunaye mutanen kirki ko sunoni masu ma'ana na gari, domin yana cikin haƙƙin da ya kamata kowa ya kiyaye suna mai kyau. Sau da haka kai mai gida kada ka yi shiru, in mata sun zo da suna ka yi bincike mai kyau ne ko marasa kyau kafin a tabbatar. To alhamdulillah.